in yadda na tada wasu gurabu na fama da sharan tituna a cikin garin Maiduguri kenan yayin da wasu suke dauke da sandana wasu kuma na kan kekunan gurabu wasu kuma na ja da gindigi dukkanin su dauke da tsuntsiya suna fama da sharar wasu manyan tituna a cikin garin wannan matasa ne yana sanye da hotta a cikin musamman na alamun cewa su mai ta tare da hukumar tsaftace muhalli dake jihar Borno na dai tsaya daya daga cikin manyan titunan dake birnin Maiduguri wannan soma da zanta da wasu daga cikin su na tada suna wannan aikin sharan kamar haka
sunana Muhammad Abaka ba komai ba abinda muka sha daman mu idan Allah ya yi ka mai larura kamar masini ko yana makallan kamar mabaraci ne to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu gaba to mu din ma muna yin ma ba tamu muke ba shine muka ce to tunda su aikin da kare na fulun mutum sun bari mu bari musu ta mu wannan aikin dan gwamnati da roke mu mu fa mutum mu mun ko gidan gwamnati ne zamu shiga mu share mu mun yarda da wannan aikin mu babban mu bar musu bara
Muhammad Ali ne kamar da yayi na kuke sharewa ne
to mu dai a takaice dai duk wani waje ne interlock wato inde bai haura kan kwalta ba wajen nan namu ne mu zamu share kafin rana ta yi zafi zamu share har bai wuce karfin mu ba
ga wani mai malami na gaba shi ma na gaba yana fama da matsalar rashin tafiya ko
eh haka ne
ya suna malami
sunana Alhaji Abdurrahman Kwankwasiya abinda aka sani da shi gaskiya na yi matukan murna da na samu kaina a game da lamarin wannan aiki dan yanda muke cikin garin nan gaskiya hatta irin baran da muke yi mamma su kafa ma sun zo sun kwace mana baran shine muka ce to mu mai tunda Allah ya bamu zuciya zuciya ita ce kafa saboda haka muka ce wa shugaba ɗan sharabo sai fa wannan muka je muka kai kukan muka ce ya taimake mu koda aiki shara ne in Allah da mu muna da zuciyar da zamu iya mai
mallam Alfaqi Idris zai shine shugaban kungiyar guragu na jihar Borno wanda kuma ya soma da jawabin sa kamar haka
kamar yanda ake biyan kowanne ma'aikacin na Bosefa 10,000 haka mu ma ake biyan mu amma duk da haka kuma muna roƙon gwamnatin jihar Borno ta tausaya mana a halin da muke ciki gashi mu na kasassu ne kuma mun yi zuciya mun shiga wannan aikin na shara ba wai dan karfin mu aka dauke mu ko ba wai dan zamu iya ba dan a tausaya mana ne to muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Borno honorable Kajin Shakima ya taimaka mana ya fa minantin namu domin mu samu abin yi shine daman mu babban kukan mu
Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno wanda kuma suka baiwa waɗannan matasan aikin wannan shara
dalilin da yasa muka dauki wannan yaran domin su ayyukan da ya kamata din ba wani abu bane wato a kasari tunda muka tsinci kanmu cikin wannan matsalar na yan boko haram din nan wato akalla yaran nan ko kuma kowa da kowa ya zama bashi da abin da zai yi kuma koda a ce su ba miskine bane to suna da haƙƙi yara ta wayan gwamnati in akwai sukunin da za a tallafa da shi mutum da zai aiki domin a bashi haƙƙin sa to wannan gwamnati a shirye take kuma ta bude kofar tallafa musu haka
kamar yaran nan ne aka tsiba ana aikin shara halin
yanzu yaran nan muka doka na maskinin nan ko kuma physically challenge mun doki yara 30 ne amma mutane da suka nema mutane guda 60 ne to sai muka doki rabin su da suka fara
yanzu haka hukumar tsaftacen muhallin dai na cewa tana shirin faɗaɗa wannan shirin nata wanda tunita ne da bukatar yin hakan cikin kasafin kuɗin baɗi wanda zai iya rage yawan waɗannan matsalolin barace-barace da ya yawaita a faɗin birnin Maiduguri da kewaye sakamakon irin yadda jama'a suka samu kan cikin wannan hali na ibtila'i Haruna Dauda biyu Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.